أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna uku ga wata na shida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa shiddan watan 1 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 57 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'aha wallafa shehu malami muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala muna cikin gaba da take magana akan abin da ya shahi ziyaratul qubur bi ma'ana ziyartar makabarta to kuma a cikin shi akwai abubuwan da aka hana game da su kabarurruka ayi zuwa gare su daga cikin waɗannan ababe mun karanta kusan abu guda 8 muna cikin na 9 wanda shine bina'ul masajidi alaiha gina kabari akan masallaci ko kuma a gina masallaci a gindin kabari ko a gehen shi ko na makamancin wannan to wannan shi ma akwai hadisi da suka yi zo suka yi bayani akan hanin haka mu fara daga hadisi na farko hadisin ummu na aisha as-siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anha sannan kuma da hadisin abdullah dan abbas bayan shi mun karanta hadisi na biyu hadisin aisha hallaude sannan kuma hadisi na uku shi ma dai hadisin abu huraira Allah kada yarda a gare shi wanda yau zamu tashi dalili na hudu da cikin a cikin dalilan da suke bayani akan haramcin gina masallaci akan kabari ko kuma yana mai huskantar kabari malici ar-rabi'u dalili na hudu akan wannan bayani wanda yake nuni akan haramcin haka yace anhu daga gare shi da shi abu huraira Allah kare yarda a gare shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan ya Allah mai girma da buwaya kar ka sanya kabari na ya zamanto abun bauta la'ana Allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah mai girma da buwaya ya la'anci mutanen da suka dauki kabarurrukan annabawansu a matsayin cewa nan ne wajen bauta to kaga manzon Allah anan yana roƙon Allah Allahumma la taj'al qabri wathanan kar ka sanya kabari na zamanto abun bauta Allah kuma ya la'anci dukkan mutanen da suka riki kabarurrukan annabawansu a matsayin masallataiya ko kuma wajen bauta anan ayi anan an yi bayani akan abin da ya shahi annabawa bi ma'ana hani idan ya zo daga sama to kaga wanda yake ba annabi ba kuma min babi aula bi ma'ana dukkan wanda ba annabi ba kenan shi ma shi cancanta ai hani akai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni akan cewa lalle Allah ya la'anci waɗanda suka doki kabarurrukan annabawansu a matsayin masallataiya مالك أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح وأما قول الهيثمي مالك أما كما قالت إمام الهيثمي ديي في مجمع الزوائد يكتشوى رواه أبو يعلى وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن anan الامام الهيثمي اتكل للتاهن شي مجمع الزوائد game da abin da ya shahi danganan shi wannan hadisi bi ma'ana abin da yake da alaka da inganta shi hadisin yace wannan hadisi abu la abu ya'la ya rawaito shi daga ishaq dan abi isra'il yace wa fihi kalamu shi ishaq nan akan shi akwai magana a wajen malaman hadisi bi ma'ana basu gama yarda da shi ba me yasa li waqfihi fil qur'ani saboda tawqufi game da abin da game da alqur'ani قرآن حال الثاني كوكوما قال الله سبحانه وتعالى نسي توقفي ميكا توا توقفي شيني كي ترس كي بكا كوري با كي بكا تبتر با بمعنى بي كوري با توا مقال الله تي سنكو بي كوري تي وابا حال الله تي شيني اي شروع توانا شيني توقف ابو سنني كوما قرآن مقال الله تي سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله مغنى الله مي مغنى الله القرآن بجنما يريدون أن يبدلوا كلام الله سنة سجرك مغنى الله نكينا تبدا تشاء القرآن مغنى الله تشيوانا إسحاق ابن أبي إسرائيل ياي توقفي داكا سكتشي داكا وبقية رجاله ثقات أما سورا مزاجن سكا رويتو حديث دكا يرددون متانيني in banda shi wannan ishaq ibnu abi isra'il suka ce shine kawai akwai magana akan shi mal albani yace in kuka ce akwai magana akan shi yace fihi nazarun min wuju akwai abun lura ta bangarori daban-daban akan shi wannan ishaq din yace abu na farko innahu qtasara ala abi ya'la fil azw wajen jingina hadisin ai an takaita ne akan abu ya'la kadai idan ka ce al azw shine jinginawa daga fa auhama annahu laysa fi musnad ahmad sai yasa wahamin cewa hadisin nan baya daga cikin musnad na imam ahmad yace wa laysa kadhalika kama arafta alhali al'amarin ba haka bai ki kaman da ka sani wannan bayanan da malam zai sanar da alaka da bin hanyoyin da shi hadisin yazo da takhrijin shi magana ta biyo ke cewa anna ishaqa cewa shi ishaqa bun abi isra'il inna yace almazkura wanda aka ambata na wannan mutumin thiqatun mutun ne yardaddi kenan a ce yazo cikin jeru gwanan mazajin da suka rawaito hadisi a ce da hadisin iya da kura a bai da kuran komai mal albani yace mutun ne wanda yake thiqatun yardaddi ne yace kuma sannan tuhuma da aka mishi na cewa wa waqfuhu fil qur'ani cewa yayi tawqufi game da abin da ya shahi alqur'ani la yukhrijuhu baya fudda shi daga matsayin cewa insan ne siqa kenan yardaddin mutun ne dan wancan matsala ta shi lalle matsala ce amma bata kai ba girman da ba za iya amsan maganar shi ba yace la yukhrijuhu baya fitar da shi daga cikin waɗanda ake amsan hadisin su yace kama huwa muqarrarun fil mustalahi kamar da yake abu ne sannan ne a cikin ilimin hadisi cewa dan mutum yayi tawqufi a bangaren da ya shafi qur'ani wannan bai hana amsan hadisin shi abu na uku malik yake cewa annahu lam yatafarrad bi kuma hadisin nan ba shi kadai yake banta da shi ba yace fa huwa inda ahmad min ghairi tariqihi hadisin yazo daga imam ahmad ba ta hanyar shi ishaq ibn abi isra'il ba kenan shikenan matsala babu in ma kuna ga wacce hanya ba a rarrada ita ba to hadisin yazo ta wata hanya ta daban wanda kuma hanyar nan babu shi wannan ishaq ibn abi isra'il malice fal hadisu sahihun magana dai takeicecce hadisi na ingantacce ne la shakka fihi babu wani kokonto akan haka ko ba haka nan wallahu shawahidun mursal sannan kuma iya da shahid walahu shahidun mursal iya da shahid hadisin da yake ƙara ƙarfafa shi amma da shi mursal ne yace akhrajahu malik fil muwatta al-imam malik yazo da shi a cikin litan al-muwatta bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce sannan kuma wa ruwiya mausulan an abi sa'idin al-khudri kuma hadisin ya mazo a matsayin hadisi mausuli ila annabi sallallahu alaihi wasallama wala shi kuma abu sa'id al-khudri yazo da shi al-aitihal wannan hadisin na hudu hadisin abu huraira wanda manzon yake ce allahumma la taj'al qabri wasanan la'ana allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid hadisin wanda yake ingantacce hadisi na biyar da yake nuni akan haramcin gini akan gina masallaci ko wajen bauta akan kabari malice an jundubin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama qabla an yamuta bi khamsin yaqulu shi jundub ibn junada yace sami'tu naji da kunnina ba labari wani ke bani ba annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta kafin manzon Allah ya bar duniya bi 50 da kwanaki guda biyar manzon Allah yana cewa qad kana li fikum ukhuwatun wa asdiqaw manzon Allah ce ya kasance ku sahabbaina na kasance ina da ukhuwatun yan uwantaka a tsakanin ku da ni sannan kuma wa asdiqaw sannan kuma akwai wasu daga cikin ku abokaina ne mana abokan zamana ne mun rayu tare sai ce wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil yace ni ina mai wohinta ina mai kubuta ga Allah ha a wajen Allah cewa ban doki ba ko mutun dai a cikin ku a matsayin khalil idan ka ce khalil shine badade idan ka ce hulla ita ce kululuwar so ta karshe wanda babu iya ita mazalla ce ban doki kowa a cikin ku ba akan wannan matsayin me yasa yace fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila Allah mai girma da buwaya ya rike ni a matsayin badade daka ni kuma bazan riki kowa a cikin ku a matsayin badade ba can shi Allah yake cewa ittakhadha Allah Ibrahima khalila irin wannan matsaya ta al-hulla Allah mai girma da buwaya ya rike annabi Ibrahim yace kama takhadha Ibrahima khalila mazalla yake cewa kamar da Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil to ni ma Allah ya rike ni a matsayin khalil daka ni bazan doki kowa a cikin ku a matsayin khalil sai dai ƴan uwana da abokan zamana na yau da gobe yawa yace walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan inda zan riki wani a cikin al'ummata a matsayin badade yace lattakhaztu aba bakrin khalila mazalla ce da abubakar siddiq ne zan ma wannan ruko yace illa sai dai wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid to kaga yanzu anan bayan ya kare magana ta al-hulla kululuwar su karshe sai yake cewa ala ku saurara kuma wannan hadisi yana bayyana maka matsayin abubakar siddiq a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yace law kuntum muttakhidan khalilan lattakhaztu ibrahima khalila afwan abubakar ababakr ibn khalila inda zan riki wani a matsayin badade da abubakar siddiq zan doka sai manzon Allah ya ce ala ku saurara ina jan kunnuwanku ku sani cewa wa inna ya kasance man kana qablakum game da mutanen da suka gabace ku kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim sun kasance suna rikan a kabarurrukan annabawansu wa salihihim da mutanen kwarai a cikin su suna rikan wajen a matsayin mi masajida wajen bauta a rika cewa addu'a ta musamman in kana so ta karbu sai ka je gindin kabarin wani ko a ja wata dabba a je a zubar da jinin ta gindin kabarin wani to daga lokacin al'umma ta kama hanyar balbalcewa da lalacewa da barin addinin jumlatan wa tafsila mali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ala ku saurara dai kuma fala tattakhizul qubur masajida ina jan kunnanku kar ku riki masallatayya kar ku riki kabarurruka a matsayin wajajen bauta kar ku rike su yace inni anhaakum an zalika ni ina hana ku akan haka magana wace ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ka duba a yau yanda al'umma wasu daga cikin al'ummar musulmi suka baiwa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya suka riki wasu kabarurruka a matsayin wuraren bauta kaga ana shafa kabari ana shafawa a jiki duka yana cikin abin da ake wanda kuma shine jan kunnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi malaka akhrajahu muslimun duna sa'iri sita al-imam muslim yazo da wannan hadisin banda sauran ashabu sunan as-sita ko kuma al-musannafati sita wa yake cewa nasabahu ash-shawkani lin-nasa'i aidan imam ash-shawkani ya jingina hadisin zuwa ga imam an-nasa'i yace fala'allahu ya'ni as-sunan al-kubara lahu wa lam yansibuhu fi adh-dhakhairi illa li muslimin wahdahu na'am akhrajahu abu awana fi sahihihi wa ziyadatu lahu thumma ra'aytuhu fi at-tafsir lin-nasa'i min al-kubra to wannan shine hadisi dai na biyar wanda shi ma yana mana nuni akan cewa lalle baya halattar rikan masallatayya a rike su a matsayin a zuwa gina kabari a gindin a gindin abin da ya shafi a gina masallaci a gindin kaburuka ko na makamancin wannan hadisi na shida da yake nuni akan hali an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullah dan Mas'ud Allah kadir da gare shi yake cewa yaji da kunnan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min shirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya iya daga cikin mafi sharrin mutane su wane ne man tudrikuhu as-sa'a wadanda kiyama za ta riske su wa hum ahya'un suna rayi saboda kiyama ba a busa ta sai akan mutanen da suke banzayen mutane karshe malalata a lokacin ka'aban ba sun rushe ta qur'ani kuma ubangiji subhanahu wataala ya shahe rubutun da yake ciki gaba daya in an bude ba abinda za a gani in ba haran takardu ba babu wani magana halal ko haram ko ya kamata ko bai kamata bai dabbanci ne zalla za a rika zubda akai irin waɗannan mutanen za ta da kiyama sai ka zo ka rika ce a zo a rika ce mutane Allah musan shi ba kwata kwata musan ba Allah to waɗannan mutanen su ne mafi sharrin mutane manzala ya ce waman yattakhidhu al-qubur masajida daga cikin waɗannan mafi sharrin mutanen man yattakhidhu al-qubur waɗanda suke rikan kaburruka masajida wajen bauta to kaga wannan shi ma manzo Allah ya gwama ya su da waɗancan mutanen wa kaga akwai matsala Allah kiyaye malaka akhrajahu ahmadu bi sanadai aw bi isnadaini husnaini anhu kenan sahaba isnadi guda biyu masu kyau daga gare shi warawahu at-tabarani fi al-kubra wa ibn abi shaybah wa ibn hibban fi sahihihi wa ibn khuzaimah wa qala ibn taymiyah isnaduhu jayyid al-imam ibn taymiyah yake cewa wannan hadisin sanadin shi kyakkyawa ne malai cewa hadala al-haythami an kaunihi fil musnad al-imam al-haythami ya shagala game da kasancewar wannan hadisi iya cikin musnad amma da ya tashi fa azahu lit-tabarani wahdahu sai jingina shi zuwa ga imam at-tabarani kadai kawai sai ya wuce malai cewa isnaduhu hasanun sanadin wannan hadisi ingantacce ne cewa mafi sharrin mutane sune mutanen da za a tada kiyama suna raye sannan kuma da mutanen da suka riki kaburruka wajen bauta Allah kare mu dalili na bakwai as-sabi'u malati an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah kare yarda a gareta as-siddiqatu bintu as-siddiq matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda aka tambaye shi a cikin mata wa kai so yace aisha a cikin maza wa kai so yace mahaifinta to kaga wannan gida na abubakar siddiq gida ne ba karamin gida ba aisha take cewa lamma kana maradun nabi sallallahu alaihi wasallama tadhakara ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil habasha lamma kana yayin da ya kasance maradun nabi sallallahu alaihi wasallama zalla iya cikin rishin lahiya rishin lahiyar da a cikin ta ne ubangiji subhanahu wataala an shirayi washi tadhakara ba'du nisa'ihi wasu daga cikin matan shi suna zaune sai suke labari labarin mi suke yi kanisatan bi ardil habasha wata coci mana wajen bauta na krista wadda take kasa habasha yuqalu laha ana kiranta da suna mariya ana kiran wannan kanisa da suna mariya yace wa qad kanat ummu salama wa ummu habiba qad atata ardal habasha ko ya kasance da ummu salama da ummu habiba sun zo da kasa habasha fa zakarna sai suka ambata min husniha wa tasawiriha suka ce kai wannan wajen bauta ne wanda iya da kyau mana guri ne wanda an kawata shi wa tasawiriha kuma sannan da irin abinda aka yi na design ko kuma zane a cikin wannan cocin ko kuma cikin wannan kanisar قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تكي تشيوا sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in suna hiran su shi kuma bai da lahiya suna zaune a gehe suna hira shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron su sai manzo Allah yace musu inna ulaika waɗannan mutanen da kuke ambatawa idza kana fihim ar-rajul salih idan ka samu mutun na kirki a cikin su famata sai ya mutu banau ala qabrihi masjidan sai su gina akan kabarin shi sai su gina wajen bauta masallaci ko wata kubba inda za a rika zuwa ana kai ziyara ana kai hadaya ana kai kyaututtuka ana addu'o'i ana yanka a gindin in mutum bai da lahiya a kai shi can ana da zumman cewa zai warke wannan dabi'an su kenan da halin su masallaci banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka suwara sai su rika zana irin wannan zanen kuma na shi wannan mutumin wanda ake ga cewa dan ajin tabarkalla ne shi fa kasancewar mutumin kirki daban kasancewar ku kuma ku zo ku bige akan bauta mushi shi ma daban shi mutumin kirki ne wannan kasancewar shi mutumin kirki tsakanin shi da wane ne da ubangiji subhanahu wataala in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha duk wani mutum wanda ya aikata alheri ya kyautata kan shi hoima dan wani ya zama mutumin kirki alhamdulillah ana taya shi horin ciki amma ba ce ba ku kuma ku zo ku bige a bayan shi ya zama to kawai shi kuke kuzuzuta kuke dora kuke mishi abubuwan da ake ma Allah subhanahu wataala ba wanda ya sa ku wannan idan mutumin kirki ne mutumin kirki ne kuma ku zama mutanen kirki kowa da aikin da ya aikata ubangiji subhanahu wataala zai mishi hukunci da haka waɗannan mutane sai su rika suranta surori yanzu misali ka duba ga waɗanda suke rataya misali laya ada ana magana haramci sai ta kai yanzu ba layan ba ake ratayawa foton mutane ake ratayawa sai a ɗauko foton wani heka rataya to shi kuma menene wannan abin a cikin addini shi wannan mutumin da ka rataya an ji mutumin kirki ne tsakanin shi da Allah kai kuma me ya kai ka zuwa ga wannan wani dalili ne gare ka a addinance wanda ya saka wannan abu babu ko kuma ka dauke shi ka kafa jikin mashin ɗinka ko kuma ka dauka ka kafa jikin motarka da niyyar cewa zai iya hana hatsari ko na makamancin wannan ko kuma ka kafa shi a gidanka da niyyar gidanka zai zama to iya da wani albarka na musamman an kama hanyar me bauta ma wani Allah kuma sannan majali ne fage ne wanda an bar ma jahilai su suke turjiya a cikin shi yanzu duk abin da za a yi da sunan irin waɗannan abubuwan na malumta da wane ne ba wanda isa ya tashi tanka saboda shi malami yana tsoro kar ya ce wani abu akan abin a ce ai ya rena shehu wani ko ya rena wali wani haka kawai ya sa ido abuwa su banna ya taya uwa to shine maganin ka aika a fara dama ba addini bane ba kamar mutum ya sanci irin waɗannan abubuwa kuskure ne mai girma a bangaren da ya sha addininka ka ɗauki hoton wani ka kafa da niyyar cewa ai yana da wani albarka na musamman abin hawanka zai samu wani albarka na musamman ko kaza ka zai samu wani albarka na musamman dukkan wanda ba ubangiji subhanahu wataala ya mishi shaidan cewa mai imani bane ba kai abin da zaka mishi hukunci akai mai imani ne halas ka gare sanin haƙiƙanin wane ne shi wannan kuma sai Allah saboda Allah shi kadai ne Allahul Ghuyub yanzu malamai misali hatta na sunna misali yanzu malam Jafar ko malam Albani Zaria wani ya tashi ya daga baki ya ce dan aljanna ne aqida ahlus sunna wal jamaa kuskure ne sai dai ka ce kana kyautata musu sammahani Allah shi ya san miye hakikanin amarin su kuma wannan shi kadai abin da ka umurce ka kai abin da ya bayyana a gare ka na mutum a zahiri kai aiki da shi abin da yake cikin zuciyar shi wani tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ne amma cewa ne shi ya da aljanna ne ko ba aya ba hadisi da sunan shi dole an samu aya ko hadisi mai sunanka kai kuma shi ka zo dole an samu shine ko kuma ba ma wannan ba wai shi yanzu shi ya riga ya tsira kawai shi yanzu wasu yake doka yana kaiwa ko kuma a he kalli wani kawai ya ce ya yi maka Allah ruhu asiri wallahi hanyoyi ne wanda kawai bauta ma wani Allah subhanahu haƙin Allah ne Allah kaɗai ke yin wannan Allah zai yi wannan shi yake badawa shi yake hanawa katsalandar ne da kabba da karambani a cikin harakar Ubangiji subhanahu wataala. Wani bude wake ce yayi maka shi'awa haba ka duwa ka hadisin da muka karanta anan ne ko ina ne hadisin annabawa lokacin za a zo a shafa'atul uzma babban ceto da za a yi annabin Allah annabi Adam sai an yi tawaga ta mutanen duniya za a zo wajen shi a ce mashi annabi Adam kai ne abul bashar kai Allah ya halitta da hannun shi kai Allah ya busa mare kai Allah ya zauna da kai a cikin gidan aljanna kai Allah ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza sai ya ce musu wallahi ne wata kaina nake bana iya ba ba a roki wani akai aljanna ba a roki Allah ayi hisabi yanzu kawai saboda garaje da ganganci da danyen kai kai a yau ka tashi ka ce wai zaka kai wani aljanna ko ka yi mishi haba jama'a Allah shirye mu to waɗannan suna sawwara suro suna sawwara sura fotuna ko kuma zane tilka suwar waɗannan zanen da suke a cikin wajejen bautan nan ulaika manzo Allah yace kaga irin waɗannan mutanen shirarul khalqi inda Allah yawmul qiyama suna mafi sharrin halittar Allah a gobe kiyama sune mafi sharrin halittan Allah a gobe kiyama wannan kalma ina zaka shiga da ita to waɗannan duka dalilai ne da suke tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan himayatut tauhid kare katangar tauhidi kar wani yazo ya keta ta ya sayo abubuwan suke son ran shi ne enteren shi ne na rayuwa shi ma kuma entere na banza dan ka samu duniya ko an maka hidima ko an ga girman ka kaje a wajen Allah manzon Allah ya tabbatar da cewa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmul qiyama me amfanin abin da ka samu a duniya bai da amfani ko kadan ko kadan saboda duniya ba komai bace ba ka bar Allah saboda neman duniya ka tabe kai asara mijace duniya wanda suka same ta mai ya take da su barantana kai da baka samu ba kuma dan ka same ta sai mi babu wanda ya kumso wani abu ya ruko shi daga cikin ciki mafi shi zo gidan duniya yanda ka zo zallan nan haka an ka tashi kuma haka za ka koma duk abin da ka tara a ce kai kowa kudi a duniya duka daga ran da malakul maut ya sallamo maka duka ya zama labari to kar da adam ya raba alaka da Allah subhanahu wataala ka kyautata alaka ka da Allah kar ka bari saboda duniya saboda rayuwa saboda kara saboda mutane saboda a dauka kaka ko a maka wane ne ko a ganin girman ka dan sun ga girman ka sai mai ka mutu ka ji an danna ka shiga gidan wuta wa zai iya kare ka wa zai baka kariya wa zai kawo maka dauki babu Allah kiyaye مالك أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وكذا أبو عوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة والزيادتان للشيخين وغيرهما وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة أوردتها في كتابي مالك وانا حديث نيازو دقوص بانقروري دبان دبان دقوجن صحبي يتي ناكاوس أتكل للتاهنا من سنة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد جان حنكالين mai sujada game da dokan kabarruka wajen sujada mali yace wahiya tadullu dilala qati'a wadannan hadisan suna nuni na yankan shakku ala anna ittikhadha alquburi masajida haramun cewa rikan masalla rikan ma kabarruka wajen bauta haramun ne lima fiha min la'nil almuttakhidin saboda abin da yazo na la'antar wadanda suka riki dukkan wani kabari a matsayin wajen bauta to wannan mutanen Allah subhanahu wataala ya tsine musu albarka walidhalika qala alfaqih alhaythami haka almalami fiqhu masani shari'a alhaythami yake cewa a cikin littafin azwajir a cikin zawajir shine almana jankunni so littafin kenan jankunni ya ambaci alkaba'ir a ciki manyan zunubai sai ya ce alkabiratu athalisatu wa tis'una kabira babban zunubi na na gomiya tara da uku yace shine ittikhadul quburi masajida mutun ya riki masa waje doki kabari a matsayin wajen bauta wajen yin sujada ga Allah subhanahu wataala yace summa saqa ba'd al ahadith al mutaqaddima malan sai ya kawo su daga cikin hadisan da sun rige sun gabata kenan tun daga hadisi na farko da malan ya ka har zuwa hadisi na bakwai yace wasu da yawa daga cikin su sun gabata wanda kuma malan ya kasu kenan ba sai malan ya sake yi mai tasu anan ba yake ce al-mutaqaddima wa ghayriha mimma laysa ala shartina, yace da wasu hadisan da ba sa kan sharadin mu, kidan Allah musu inganta ko da makamancin wannan. Summa qala, sannan shi malam Haitami yake cewa, yake cewa wa'adu hadhihi min al-kaba'ir, wa'adu hadhihi min al-kaba'ir, yace waqa'a fi kalami ba'd ash-shafi'iyya, ilga cewa rikan kabari wajen sujada a ilga shi a cikin manya-manyan zunubai, wani abu ne wanda ya zo daga cikin maganganu wasu daga cikin malaman shafi'iyya. Yace waka annahu akhadha zalika mimma zakarahu min al-ahad min hadhihi al-ahadith, ya dauki wannan hukuncin daga cikin abin da aka ambata na hadisan da suka riga suka gabata. Mali yace wa wajhuhu wadihun, sannan huskar da ta sa malin ya rike cewa wannan iya daga cikin manya-manyan zunubai, huskar abun wadih wani abu ne wanda yake a bayyane. Me yasa? Li'annahu la'ana man fa'ala dhalika bi quburi anbiya'ihim, saboda an tsine ma duk wanda ya aikata haka bi quburi anbiya'ihi, game da kabarin annabawan shi ya aikata haka da su an la'ance shi. Yace wa ja'ala man fa'ala dhalika bi quburi sulaha'ihi sharrul khalqi inda Allah yawmal qiyamah, sannan kuma aka dauki ko aka riki duk wanda ya aikata irin sujada a gindin kabari a bangaren da ya shafi sulaha'ihi, bi ma'ana mutanen kirkin shi, kana ga wani mutumin kirki ne, kaje ka rika shashafa kabarin, kana wane ne da sunan albarka da sunan wane ne, wannan mutanen kuma su kuma su ne sharral khalqi inda Allah yawmal qiyama, su ne mafi sharrin halittar Allah a gobe kiyama. Mali ce fafihi, a cikin wannan bayanin akwai tahdhirun, bi ma'ana jan kunne lima kana, game da abinda yake cewa lana kina a gare mu, kama fi riwayati, kamar da yazo a cikin riwayar yuhadhiru ma sana'u, a wata riwaya manzalla da yace Allah ya la'anci Yahuda da Nasarawa saboda sun riki kaburruka a matsayin wajen bauta. Me yasa manzalla ambata haka? Yuhadhiru, manzalla yana jan kunne ne mimma sana'u, game da wadancan abinda wadancan Yahuda suka aikata. Kenan ko a yau wani yazo aikata irin wannan aikin, shi ma zai yi mi, zai shiga cikin su. Ay yuhadhiru ummatahu, manzala sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin al'umman shi bi qawlihi lahum, da fadar shi da yake ce musu zalika, cewa kakuriki kaburruka a matsayin wajajen bauta, yace min an yasna'u ka sun'i ulaika, cewa kakku aikata irin aikin da wadancan mutanen suka aikata. In kuka aikata mi zai biyo baya? Fayul'anu kama du'inu, sai a la'ance ku kuma kamar yadda aka la'ance su. Wannan la'anta kuwa Allah mai girma da buwaya ya ce ya tsine maka albarka. Ina sauran labari? Babu, komi ya kare kawai. Komi ya kare, Allah kiyaye. Mali ce kala ba'adul hanabila, wasu daga cikin malaman da suke bin mazhaba ta hanabila ta Ahmad ibn Hanbal suke cewa qasdur rajuli salata inda al-qabri, mutum ya nufaci yin sallah a gindin wani kabari, yake cewa mutabarrikan biha, yana mai neman albarkan da yake cikin mutuma, albarkan mutuman da yake cikin kabarin nan. Yace wannan abun ainul muhadati, shine tantagariyan sabawa lillahi wa rasulihi, sabawa Allah da sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaje yin sallah gindin kabarin wani da sunan ce a wannan nan hudan ajin tubarkalla ne, akai sallah gindi kabar shi za a samu su abubuwan albarka, to wannan shine hakikanin fadarewa Allah da manzon shi. Mali ce wa ibda'u dinin, sannan kuma kirkiren wani abu ne na addini, lam ya'zan bihi Allah, wanda Allah bai ba da izini akan shi ba, lin nahyi anha, saboda an rige an yi hani akan haka. Mali ce summa ijma'an, sannan kuma an yi ijma'i cewa lalle baya halatta irin a gina masallaci akan kabari, ko kuma a dauki kabari a matsayin wajen sujada ga Allah subhanahu wataala. Yace fa inna a'zama almuharramati wa asbabi shirki, fa inna a'zama, saboda iya daga cikin mafi girman almuharramati, abinda aka haramta, wa asbabi shirki as-salatu indaha, sannan kuma da sabubban da suke kai mutane zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala, as-salatu indaha, yin sallah a gindin kabarrukan, da dokan cewa wai su kabarrukan suna da wani matsayi na musamman, wannan baya halitta. Malik ya cewa واتخاذها مساجدا دريكان وجن ا متسيين مسلاتي inda ake bota wa Allah subhanahu wa ta'ala aw bina'uha alaiha ko kuma a gina masallacin akan kabarin wal qawlu bil karahati yace magana da akai ta cewa yin haka makaruhi ne yace mahmulun ala ghairi dhalika abinda za a yi dokan magana ba haka ake nihi ba ba karhanci bane ba ba karhanci bane ba iz yayin da la yuzannu bil ulama'i تجويز فعل فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله سبودا بزا اي تسمعني ga malamai dan sun ce makaruhi ne a doka makaruhi da aka san irin nafiqi ba makaruhi ake ni ana ne haramun ne haramun ne qaulan wahidan shi ake nihi ba ana nihin ba makaruhi da ka sani a fiqihu saboda kalma ta makaruhi tana cikin mustalahat na malaman fiqihu wanda kuma daga baya ta zo amma a lokacin ta aka ce an kuriha kawai ai hurrima an haramta mu sai dai in wani abu yazo na bayanin zai nuni akan ci ba haramci ake ne ana nihin karhancin ne malaci iz la yuzannu ba za a yi tsammanin cha bil ulama'i ga malaman da suka ce makaruhi bane ba tajwizu fi'li fi'lin halatta wani aikin da tawatara dalilai sun tunkudi juna sun zo bi ma'ana da yawa عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la'nu fa'ilihi duk wanda ya aikata wannan aikin Allah an ce shi wani zai ce makaruhi ne ba makaruhi bane ba haramun ne magana ce ta haramci malaka ce wa tajibu al-mubadaratu li hadmiha abinda ma yake wajibi irin waɗannan wuraren da aka gina dan bauta ma wani Allah wajibi ne a gaggauta rushe su wa hadmil al-qibab sannan kuma da rushe duk wata kubba zaga amma wuri wani wannan wani tozo irin ake mana masallaci an kai ganda gani sai kai zaman masallaci ne a shi kabarin wani ne to waɗannan wuraren duka wajibi ne a rushe su ma'ana saboda su suke kai mutane zuwa ga bauta ma wani Allah subhanahu wataala malati allati ata ala alquburi wa hadmi alqibab allati ala alquburi wanda suke kan kabarruka kenan a rushe wannan gine-ginen iz saboda wannan gine-ginen hiya sune adarru sune mafi cutarwa min masjidid dirari sama da wancan masjidid dirari da Allah yayi magana shi a cikin suratul tauba waɗannan kaburrukan da za a gina su gini da kubba da wane ne na ana iya zuwa a bauta musu ayi wane ne a nemi albarka wannan sun hi masallacin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul cutarwa wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya komo daga yaki suka nema cewa ya biyo ta kan wajen ya bude musu masallacin Allah ce la taqum fihi abada la masjidun ustita ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqum fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin yace amma kaga mutum wanda assasa bunyanahu ala shafa jurfin harim su kuma wannan masallacin da suka kirkira yasa suka kirkire shi saboda araba kan musulmai ga masallacin manzo Allah kuma ga ta wani masallaci ma su ko suna ta da'awan cewa in aradna illa alhusna wallahi ba komai muke nihi ba kyautatawa saboda mutane masallacin ya musu nisa ya kamata a kirkiri wani anan waje suka kirkira da niyyar munahuci Allah ce wannan masallacin fa buniya an gina shi ne ala shafa jurfin hari akan gaba wuta jahannama rub a wuta suke kawai ala shafa jurfin hari yace fan hara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawma zalimin to Allah kiyaye to kaga masallacin da aka gina dan raba kan al'umma ga irin matsayin da Allah ya bashi to ina ga masallacin da aka gina shi dan bauta ma wani Allah ko kuma aka zo aka kirkiro su kubbobi saboda karkata bayin Allah yanzu yanda ake zuwa Makka ake zuwa Madina ake zuwa ina ne wuraren da aka addini shar'anta ana iya nikan gari a tai haka ake nikan gari ana zuwa wasu wurare da sunan cha garin su wale ne da sunan inda kabarin wale yake da sauransu kuma duka da sunan addini wazala kuma ya haramta haka la tushaddu rihal ba a kulle kaya a yi niyyar yin bulaguro dan Allah sai zuwa ga waɗannan wuraren guda uku masjidin nabawi masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjidul haram da masallacin makka wa masjidul al-aqsa da masallacin qudus to kai naka ina hadisin za a yi akai mishi ziyara ku tahi gari kaza ko ku tahi ƙasa kaza ko ku tahi guri kaza Allah shirye mu duka daga kaga hanyar kawai ka san karkata bayan Allah daga bauta wa Allah zuwa ga wani Allah shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi li yukhrij al ibad min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad an aiko shi saboda ya hudda bayi daga bauta wa bayi zuwa ga bauta wa ubangijin bayi hada alakanka da Allah kawai Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan shine addini
malaki cewa li annaha ussisat ala ma'asiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan masallatai an ko kuma wadannan wurare an gina su akan saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace li annahu naha an zalika, saboda manzo Allah ya yi hani akan haka, wa amara sallallahu alaihi wasallam bi hadmil quburil mushrifa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Ali akan je ka waje kaza duk wani kabarin da kaga ya kera wasu an mushi gini an sa mai karu an yi wane ne ka rushe shi, mana wannan ginin da yake sama a rushe shi mushrif wanda ya dago akan sauran kabarruka. Sannan kuma wajibu izalatu kulli qindil, sannan kuma wajibi ne a cire dukkan wasu a qindil, aka ce qindil sune futulu aw siraj ko kuma a ci balbal ala qabrin akan wani kabari, haka za ka ga kabari ne an zayyana shi an sa mishi futulu komai da komai, wannan baya halatta. Haka za ka ga kabarin mutum an mushi irin wannan ado ko karhi ne wannan dare mutum yazo zai iya zuwa ziyarci wannan wajen, Allah kiyaye. Kaga duka manzo Allah yayi bayani akan wannan abubuwan, yanzu gashi da sunan musulunci mutane suna maimaita irin wannan abubuwan kayan takeici, malace wala yasihu waqfuhu, sannan kuma wa nadhruhu, baya halatta ga wannan wurin mutane tsayuwa a wannan wajen ko kuma yin bakance akan wannan wajen, baya halatta kace ai Allah biya mu bukata ta kaza sai naje kabarin wani. Malice intaha, wannan magana ce ta al-Imam al-Haytami a cikin littafin shi Az-Zawajir, da ambata cewa wannan iya daga cikin manyan zunubai, Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Malice hadha wal-ittikhazul mazkur, yace wannan kenan shi kuma al-ittikhazul mazkur, rikan kabarrukan da aka ambata fil ahadith al-mutaqaddima, a cikin hadisan da suka gabata, yashmalu iddata umurin, ya kunshi abubuwa kamar haka. Abu na farko al-awwal as-salatu ila al-qubur mustaqbilan laha, kai sallah zuwa ga makwantai kana masu huskantar su, wannan hadisan suna magana akan wannan. Abu na biyu as-sujudu ala al-quburi, yin sujada akan kabari shi ma ya shiga cikin wannan hadisan, duka hali ne kenan. Sannan kuma bina'ul masajidi alaiha, gina masallatayya akan waɗannan kaburrukan shi ma duka wannan haramun ne. Malaci wal ma'na athani, ma'ana ta biyu, wace ma'ana ce ta biyu, ita ce as-sujudu ala al-quburi, yin sujada akan kabari malaci zahirun, wannan wani abu ne wanda yake karar a hili, min ittikhadhi, yake cewa min ittikhadhi na da riki wannan wurin watsayin sujada, sai ce wal akharani ma'a dukhulihi ma fihi, su kuma al akharani kenan al awwal wa thalis, na farko as-salatu ila al qubur mustaqbilan laha, na uku kuma bina'ul masajid alaiha, malaci wa akharani su kuma guda biyu ma'a dukhulihi ma fihi, sun shiga cikin hadisin su ma, yace faqad ja'a an-nassu alaihima, nassi yazo akan su na harko da na uku, fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima, a cikin wasu hadisan da suka dage suka gabata, malaci wa fassaltu al-qawla, na kalailace bayani da magana fi dhalika akan wannan mas'ala, yace wa awrattu aqwala, na shigar da maganganun malamai al-ulama, yace mustashhidan, ina mai kafa hujja biha da waɗannan hadisai, fi kitabi al-musharu ilayhi anifan, a cikin littafi na wanda ne nuni akan shi dazu, shine tahziru as-sajid min ittikhadhi al-quburi masajid. Malace wa zakartu, kuma na ambata a cikin wannan littafin nau, fihi a cikin littafin da kuma tarihi idkhal qabr al-qabri an-nabawi, tarihi shigar da kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin shi da yake ciki a yau, wannan masala ko mun tattauna akan ta darasan da suka gabata a baya. Malace a cikin littafin nashi duka yayi bayani akan waɗannan abubuwa. Fi al-masjid al-sharifi, yace wa ma fihi min al-mukhalafati lil ahadith al-mutaqaddima, kuma wanda yake daga cikin bayanin da akai sabawa hadisan da suka gabata, kenan ma'anoni da dama wannan kabarin na manzala da ya shigo cikin masallacin shi a yau, wannan ba za a dauke shi a matsayin wannan tunanin ba, saboda irin kariyan da aka doka da tsayawa da akai da jajircewa da akai, wanda hatta ɗaya daga cikin wanda suke shahararru a cikin harakar bid'a wa shahida shahidun min ahliha, yake cewa inda kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba a hannun wahabiyawa yake ba, kamar da suke cewa, yace da Allah kadai ya san abinda za a yi a gindin wannan kabarin a yau. A irin waɗannan wuraren namu ne fa ake dora wani da sunan malumta ya mutu a cikin makara, a kai makaran makwantai ta kasa dawowa, kowa ya musgira ban shi da sunan cewa albarka ne, to ina ga kabarin manzon Allah aka bar mutanen suke jahilai ne ban san addini ba sai abin da so gadawa me zai faru la haula wala quwwata illa billah to waɗannan abubuwa duka bayanan suna nan a cikin littafin tahziru sajid min ittikhadhi alquburi masajid bal yace wa ma fiha wa ma fihi min almukhalafati alahadith almutaqaddima wa anna salata ma'a dhalika la tukrahu fihi khassatan imana sannan kuma salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma salla ma'a dhalika tare da haka la tukrahu ba a kiyamata ba a cikin wannan masallacin na manzo Allah khassatan a kebanci banda wani masallaci wanda ba shi ba faman sha'a duk wanda yake son ƙarin bayani akan wannan mas'alar ta shigo da masallacin manzo Allah a cikin kabarin manzo Allah a cikin masallacin shi maliki ta basdal qawli shinfudaddan magana in kana bukata yace fi dalika akan haka yake cewa kullihi gaba daya falyuraji ilaihi ay falyarji ilaihi ka koma zuwa ga wancan littahi itta tahziru sajid min ittikhadhi alqubur masajid a can mal albani ya shinfuda kawha yayi bayani sosai mas'ala ta goma abu na goma daga cikin abubuwan suka haramta ayi a gindin kabari ittikhadhuha aidan a riki kabari a matsayin idi me idi shine abin da yake konkomuwa anyi yanzu misali juma'a kaga idi ce ta idin sati ne ko me yasa saboda yana konkomuwa a cikin sati yanzu gobe za a yi insha Allah kuma satin sama hallo ai wancan idi shi me yasa ake ce mashi idul fitr da idul adha saboda duk shekara an take yau daidai wannan lokaci ana maimaita wannan aikin shi yake cewa idi to ittikhadhuha rikan wannan kabarin a matsayin wurin da za a rika konkoma zuwa ziyartar shi nan ma iya daga cikin abin da baya halatta game da abin da shalama na alkabari dan ai wani lokaci dai kawai kace ai kai kullum hatta da irin masu ziyartar kabarruka na juma'a kullum iya dai daga cikin ayyuka na bid'a wanda a gaban littafi malam zai doka musu wuri mai kebantacce saboda shi al'amarin da shahi addini dalili ake nema in bakka da dalili bakka da hujjar da zaka yi ba a buƙatar wani tunaninka ko wani ƙwaƙwalwarka ko ya kamata ka ko bai kamata ka ba a lokacin da ni nake ga in magana ƙwaƙwalwa ce ni ina ga ya kamata shi wani yana ga bai kamata ba shi kuma wani yana ga ma kai in wani aikata kazan nan ni ina ga ya kamata na aikata shi kuma wani yana ga a wannan ai bai kamata ba shi kuma a daidai lokacin da wani yana ga ya kamata ba a kama ni a ladabtar da ni a lokacin da aikata wannan aiki saboda al'uqulu takhtalif hankali daban-daban ne kowa da irin nashi abinda wani yake ga ya kamata ne wani yana ga bai kamata ba ne abinda wani yake ga mai girma ne wani yana ga cewa ai ba komai bane don haka ba da hankalinka zaka zo ka rika cewa ai to ya za a yi a ce kaza ba magana ya za a ce bane magana ce ta bauta ga Allah kuma gaba ɗaya dalili yake nema in magana tunani ne me yasa aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan magana tunani ne me yasa aka sauka da alqurani mai girma sai a ce kawai shikenan kowa bauta wa Allah duk hanyar da kaga zaka ta iya kai ka zuwa ga Allah kuma makamanta wannan kawai bita ba ai wannan ba sai aka kayyade mutane da cewa dole su tsaya akan mi Allah ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata malace taqa yake cewa tuqsadu fi awqatin muayyana a rika nuhatan zuwa wadannan kabarruka a wasu lokuta kebantattu wa mawasima haka kuma da wasu lokuta na zagayowa ma'rufatin wa suke sanannu litta'abudi indaha aje ayi bauta a wajen auli ghairiha ko kuma zuwa ga wani wanda suke illa ko ya zamanto wuri ne abinda an kebance ko kuma ya zamanto ba kebance amma a takunkuma abu مالك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال لك تشوى لا تتخذوا قبري عيدا ما زال لك كركو ركي قبرينا أما سيور نزاك ركوكو مزيارة كم اللغة كم اللغة ما زال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يتشوى لا تجعلوا بيوتكم قبورا كركو سنجي جدا جاكو الزمن تو أما kamar makwantai ta hanyar da za ku yi sallah a cikin su mazala ce wa haisu ma kuntum fasallu alayhi game da yi min salati kar ku dami kanku duk inda kake in a ina kake in karshen gabas kake ko karshen yamma ko karshen gusum ko karshen arewa ko can cikin ƙasa ko kuma can kololon sama in a ina kake mazala yake cewa fa inna salatakum tablughuni duk wanda yi min salati sai Allah mai girma da buwaya ya isar mini da wannan salatin da ya gare ni yau muna cikin daren juma'a iya cikin lokutan da dalili ya tabbatar da ana so mutum ya yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma gobe maraicen juma'a shi ma iya da kyau mutum ya yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yasa malami suke cewa wanda zai rika karanta hadisi shi yayi kowa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba hadisi da muke karanta ba yanzu daga lokacin da aka fara karatun zuwa yau yanzu so nawa muka ce sallallahu alaihi wasallam so bi alisahwa da kace sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya isar wa manzon Allah cewa lalle ga wani dan wani yayi salati a gare ka da salam ba karamar daraja bane ga abubuwan da ya kamata mu samu lada sai mu bari mu shiga wani abin da ba samu ba malaka akhrajahu abu daud wa ahmad bi isnadin hasan wa huwa ala shart muslim wa huwa sahih bima lahu min turuq wa shawahid hadisi ne ingantacce مالك فله طريق أخرى عن أبي هريرة عن أبي نعيم في الحلية وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر تقول لنا كما إن شاء الله تعالى مناك تصمد بيان يا رفاقكما مسألة ود ذات هتودة تكين أهل البيت وند gaba dayan abin da ya shahi addinin daga gidansu ya fito su ne za su maka bayani yanzu anan li ta iya ha uzunun wa'iya saboda dukkanin da yake jin wa'azi ya wasu duk yanda ka kai ga cewa saboda so da rayawa ne duk mutumin da zai rika sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kuma ya ce yana sa manzo Allah ƙarya yake rayawa ce yake za'am ne yake yana raye cewa yana san shi ne son shi shine aiki da abin da yake shi amma gaba ɗaya ka sa a mushi kuma a ce ina masoya manzo Allah ka ce ga kana ka kai da kanka bakinka zai faɗi amma zuciyarka tana ƙareta ka Allah kiyaye to insha Allah ta'ala anai kamata mu dakata kenan sai mu tashi gaban nan ta goma ittikhazuha aidan kenan rikan a kabarruka a matsayin wurin da za ka kunkumawa ziyara iya daga cikin abubuwan da baya halatta a darasi na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم